أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka. Yau muna 15 ga watan Muharram, hijiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444, wanda ya daidai da 13 ga watan August shekara ta 2022 miladiya. Mun dawo kan karatunmu na Ruhul Adab, lima hawa min hikamin wa adabin lura da sharhin lubbul lubbi, littafin maulana Sheikhul Islami wa sa'adatul anami Alhaji Ibrahim Inyas radiyallahu an. A karatun da ya gabata mun karanta baitukan da Sheikhul Islami wa sa'adatul anami Alhaji Ibrahim Inyas radiyallahu anhu ya gaya mana cewa, idza talabta matlaban adimta fadairuhu yadri wa ma daraita, wanda kamar yadda mai sharhin lubbul lubbi ya kawo mana, ya mana bayanin, ya dan haska mana waɗannan baitukan me suke nufi, sannan sai ya fidda haqa'iq na waɗannan baituka din da muka karanta. Ya fidda kowane baiti akwai haƙiƙan abin da yake nufi. To dalilin haka, kowace haƙiƙa na kowane baiti sai ya masa wato wani yanki guda yanda za a ɗauke shi a sake fidda ma'anoni a cikin maganar Sheikhul Islami wa sa'adatul anami Alhaji Ibrahim Inyas radiyallahu an. Yayi gidajen guda 6 kamar yadda muka karanta, cewar waɗannan baituka da aka karanta na cewar, idza talabta matlaban adimta fadairuhu yadri wa ma daraita yadfau ma yadurru ludfan minhu la tattaiman ilahana fatukzala law ya'lamu al-insanu marrahmanu yalqa shurura dhahikan insanu la tadlibu al-izza lada al-izzi lada al-khalqi bila ta'azzuzin inda malikin la wala la tafrahan bi an umin un imta wa farah bi man an ama in aqalta fa kullu ni'matin tazula duna man asda fa zaka baqin fi kulli zaman. Waɗannan baitukan sai ya musu gidaje guda 6, yace shine abin da baitukan suke nufi, haƙiƙanin abin da baitukan suka ƙunsa. Duk karatun da aka yi a baya ya haska cewar kowane baiti ga inda yayi. To yanzu kuma ya hada waɗannan baituka din, ya musu gidaje guda 6, wanda a cikin kowane gida zai faɗi matsayin abin da ake riska, ake ganewa cikin maganar Sheikhul Islami wa sa'adatul anami Alhaji Ibrahim Inyas radiyallahu an. Shehu ya gaya mana a baitin farko a cikin waɗannan abiyatun, cewa idza talibta matlaban adimta, idan ka nemi abin nema ka rasa, fadairuhu yadri wa ma daraita, to Allah tabaraka wa ta'ala shi ya san cutan wannan abin da kake nema kai baka sani ba. To a cikin nan malam mai sharhin lubbul lubbi sai ya ce mana, to zaka gane a cikin wannan maganar Sheikhul Islami wa sa'adatul anami Alhaji Ibrahim Inyas radiyallahu an, zaka gane cewar akwai wani abu sunan sa nema, akwai wani abu sunan sa nema, sunan abu idan ka nema, kamar yadda Sheikhul ya faɗa, idza talibta matlaban adimta, idan ka nemi abun nema ka rasa. To me abun nema din, yaya ake yi a nema, menene nema? Sai ce saboda haka wannan wajen yana nufin wato akwai wani abu da ɗan adam zai yi shine nema. To neman nan sunansa addu'a, addu'a shine nema. To saboda haka sai ce a cikin nan za ka faji cewa shau yana gaya maka idan kana neman abu idan kana addu'a to sai dauki cewa a cikin nan an gane akwai karatun addu'a kenan a ciki to sai dauki magana addu'a ita ce magana ta farko da zai tattauna ta yace alhaqiqatul ula addu'a haqiqanin abin da baitukan nan suka kunsa na farko shine roko nema kamar da shi yace idza talibta matalaban adimta fadhairuhu yadri wa ma daraita idan kai nemi abun nema sai ka rasa abun to Allah tabaraka taala shi ya san cutan wannan abun kai baka sani ba to saboda haka haqiqanin abun da wannan baitin ya kunsa na farko shine addu'a addu'a ai nema ne to shine zai mana bayani akan menene addu'a me addu'a yaya ake yin addu'a ta yaya ake neman abu yanzu a nema a wajen Allah tabaraka taala sai ce inna wahadatan as-sabiq sharuha wahadatu as-sadisa awwalu ma yantabi'u lilqari'i minha annaha hadithun an shay'in min adabi at-talab wa mimma la yaktalifu fihi isnani anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana mudribul masal fil akhlaqil fadila wa adabil aliyah wa lan yazalu bihaqqi uswatun hasana li jami'il muslimin umiru bittiba'i siratihi wa hiya hamida wa bittiba'i sunnatihi wa hiya rashida tab'asu alhayat wa tad'u ila alhayat yace mana lalle a juz'in karatun mu wani yanki na karatun mu na da ya gabata sharhin wannan wahadatu sadisa da muka shiga shine abin da zai fara zuwa zuciyar mutum mai karatu ya sani cewa wannan yankin na waɗannan baitukan da muka karanta hadisun an shay min adabi salaf ana baka labari ne akan wani abu na ladabi na nema yace kuma wa mimma la yatalifu isnani cikin abun da mutum biyu ba su akokonto a cikin sa shine anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lalle annabi ya da mata Allah tabbata gare shi ya kasance mudribul masal fil akhlaqil fadila annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama abun misali a cikin halaye wato madaukaka wa adabul aliya sannan kuma da laduba magirmaman laduba walan yazal bihaqqi uswatun hasana annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba akan gaskiya shi abun koyi ne li jami'il muslimin a dukkan musulmai umiru bittiba'i siratihi wanda aka umurce su su je su bibiyi sirar annabi sallallahu alaihi wasallam tarihin sa wa hiya hamida wanda tarihin sa nan abu ne na godiya a ciki wa bittiba'i sunnatihi wa hiya rashida kuma su bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ita shiyayya ce tabasul hayat wanda ake fara rayuwa da ita wa tadu ila alhayat kuma wato ake kiran rayuwa zuwa gare ta to anan wajen yana so ya gaya mana cewa abu na farko da dan adam zai yi idan ya tashi nema shine yayi addu'a to wannan juz'in ko wannan yankin na kalasun da ake karantawa yanzu yana gaya wa mai karatu cewa akwai wani abu da ake ce masa laduba na nema kuma a cikin abin da kowa baya kokonto annabi sallallahu alaihi wasallam shine babban misali cikin halaye madaukakan halaye cikin halaye wanda suka zama madaukaka to annabi sallallahu alaihi wasallam shine abin misali a wajen kowa sannan kuma da laduba wanda waɗannan laduba din su ma madaukaka ne yace dan haka ba a gushe ba a cikin haƙin annabi sallallahu alaihi wasallam ake gaya mana muna da koyon annabi sallallahu alaihi wasallam cikin halaye masu kyau dukkan wani musulmi to zai yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin halayensa aka mana umurni da mu bibiyi tarihin sa wanda tarihi ne wanda idan ka bibiya kai koyi a ciki to zaka zama abun godiya a wajen kowa sannan aka mana umurni da mu bi sunnar sa wanda ita ce shari'a wanda zaka tashi kai rayuwa ne domin wannan sunna din sannan tana kiranka zuwa ga yadda za a yi kai rayuwa to kaga babban abun kofinka abun nemanka shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine abu na farko da zaka nema idan ka tashi nema tunda shi ya gaya mana cewa idza talibta matlaban adimta idan kana neman abu sai ka rasa abu
to fadhairuhu yadri wa madaraita Allah shi ya san cutan wani abu kai baka sani ba to wai neman da zaka yi me abu na farko da zaka nema abu na farko da zaka fara nema a cikin abun neman ka shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine abu na farko da zaka fara nema in ka nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ka samu annabi sallallahu alaihi wasallam to daga nan ne in ka nemi abu nema baka samu ba ko ka rasa sai zama zaka shiga damuwa ba saboda ka dauko wanda zai gwada maka ga yadda ake nema ga yadda ake neman abu ga yadda ake addu'a ga yadda mutum zai fara idan ya shiga kowane irin hali to saboda haka abun neman ka na farko annabi sallallahu alaihi wasallam shi zaka fara nema idan ka samu annabi sallallahu alaihi wasallam to zai gwada ma yadda zaka yi kai addu'a zai gwada maka yadda zaka yi ka nemi wani abu na daga cikin rayuwanka shi alqur'ani yace mana ya ayyuhal ladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum ya ku wadanda kuka yi imani ku amsa wa Allah da manzonsa idan suka kira ku zuwa ga abin da akwai rayuwar ku a cikin sa Allah ya ce wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo muku to ku riko da shi abinda ya hana ku a kansa to ku hanu al-ura min suratul anfal aya ta farko da karanta an same ta a cikin suratul anfal wa amma hadhihi fa min suratul hashr amma aya ta biyu kuma an same ta a cikin suratul hashr to anan da yana ga ya mana cewa idan zaka nemi abun neman ka kaje ka nemi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka karanta tarihin sa ka karanta rayuwarsa ka karanta yadda ya zauna da jama'a ka karanta yadda dabi'o'in sa suke ka karanta yadda alaƙoƙin sa da musulmai da waɗanda ba musulmai ba suke ka karanta yadda ya zauna a cikin iyalansa ka karanta yadda ya zauna a cikin sahabbansa ka karanta yadda ya zauna da masu kuɗi ka karanta yadda ya zauna da masu talauci ka karanta yadda ya dukkan wani nau'i na rayuwarsa ka karanta a cikin tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam ka samu wannan bayan ka samu wannan ka zo ka dauki sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ka karanta nan ma yaya sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam take ya sunnonin sa suke na shiryar wannan yaya suke ka bi sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin komai naka bayan kai haka to in ka tashi neman abu in kana neman abu to ba za ka sha wahala ba kenan sai Allah ya baka in kana neman abin da kake nema sai Allah ya baka saboda ka dauko abin da aka ce kai kofin sa cikin rayuwar da kake yi kai kofin sa a cikin rayuwarka to in ka dauko shi ka rike to lokacin da ka zo kana neman abu kuma sai Allah ya baka abin ko kuma lokacin da ka zo kana roƙon Allah sai Allah ya amsa maka saboda ka dauko inda aka ce ka dauko ka rike shi yasa alqur'ani yace ya kona da kuka imani ku amsa kiran Allah da manzonsa idan suka kira ku zuwa ga abin da za a samu rayuwar ku a ciki to saboda haka amsa kiran Allah da manzonsa shine kai biyayya cikin abin da Allah da manzonsa suka yi umurni sannan kuma a cikin abin nan ne zaka samu rayuwar ka a ciki kaga ai duk mai neman abun nema yana neman abin da zai rayu da shi ne rayuwa guda biyu ko abin da zai rayu da shi a cikin zaman sa na duniya ko abin da zai rayu da shi a zaman sa na lahira dole idan kana nema abin da kake nema ɗayan biyu ne kana neman abin da zaka rayu da shi a rayuwarka na duniya ne watakila rabbana atina fid dunya kenan hasanatan ya Allah ka bamu mai kyau a duniya shi ne addu'ar da kake yi ko kuma a kana neman abin da kake nema da zaka rayu da shi a lahira wa fil akhirati hasanatan saboda haka ashe annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiranka ne Allah yana kiranka ne zuwa ga abin da idan ka zo ka amsa to zaka samu rayuwarka a cikin abu rayuwarka ta duniya ne ko kuma rayuwarka ta lahira duk zaka samu a ciki to saboda haka sai ka amsa kiran annabi sallallahu alaihi wasallam ka amsa kiran Allah nan ne idan ka nemi abu sai Allah ya baka in ka roki Allah sai Allah ya amsa maka amma baka amsa kiran annabi sallallahu alaihi wasallam baka amsa kiran Allah ba ka zo kuma kana roƙon Allah to me kake zo yi kenan ya kira ka kaki zuwa sai ka zo kuma kana kiran sa kai ai ba zai ji ka ba ba zai ji ka ba sai ka amsa kiran sa tukunna idan ka amsa to nan ne ka amsa kiran Annabi sallallahu alaihi wasallam ka amsa kiran Allah ka amsa kiran Annabi sallallahu alaihi wasallam to idan ka kira Allah sai Allah ya ji kiranka amma baka amsa kiran su ba kana kira ba za a ji ba kenan idan an ji ma kana ga amsa maka to ba amsa maka akai ba an maka kamu ne kama ka akai kawai sai a saki abun a baka kaman ka samu baka san ana so a kama ka bane ta zo ne waje kuma sai ga abun a shi ba haka bane ba to saboda haka idan kana so Allah ya amsa maka in kana nema kana so Allah ya baka ladabinka na farko da zaka yi shine ka amsa kiran Allah sannan ka amsa kiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umurni ayi abu kaza to a ganka kana gaggawa cikin wannan aikin shi yasa aya ta biyu da ya kawo mana yace wa ma atakumur rasulu fakuzuhu abinda Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurce ku da shi to ku yi kai ne kana neman abu kai ne kana addu'a amma ga abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayi ka ki ka rike abu sannan ga abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kara aikata amma kana aikatawa sannan kuma kana addu'a kana roƙon Allah kana so Allah biya bukatunka ta yaya Allah zai biya maka bukata ta ina babu wajen idan kana so Allah ya amsa maka in kana so Allah ya karbi abinda kai to ka roki Allah bayan ka amsa kiran Allah ka amsa kiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka roki Allah a lokacin sai Allah ya amsa maka sai Allah ya baka abinda kake nema Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo abu ya ce hingo ka karba ka ki karba kuma ka koma ka je kana roƙon Allah kana cewa Allah ya baka an kira ka karba ka ki karba kuma ka zo kana cewa baka an hana ka karka ka aikata wani abu mummunan aiki amma ka je kana aikatawa sannan kuma ka dawo kana roƙo cikin amsa kiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana wani sahabinsa yana sallah sai ya kira shi sai bai amsa ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi bai amsa ba ya kira shi bai amsa ba sai da idan da sallah tukunna sai ya zo da ya zo sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kai wani ina kiranka ba za ka amsa ba ya ce ya rasulullahi ina sallah ne lokacin da ka kira ni ina sallah ne lokacin da ka kira ni shi yasa ban amsa ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni din ne zan kira ka ka ce min kana sallah ni zan kira ka ce kana sallah baka ji Allah yace ya ayyuhal ladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum ba baka ji Allah yace ya ku wadanda kuka yi imani ku amsa kiran Allah kiran Annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka kira ku ba idan ya kira ku ma yace ba idan suka kira ku ba idza da'akum lima yuhyikum idan ya kira ku amsa kiran Allah da manzonsa to Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya kira ka ko sallah kake yi sai ka amsa ka zo sai ka amsa ka zo ka ce ga ni ya rasulullahi alal misali ya ke kai ce ka je kasuwa ka je ka san wasu abu kaza ka tafi kasuwan ka canja hanya kai kwana ka bi ka je kai ciniki ai komai ka dawo idan ka dawo in ka zo sallan ka nan dora ta zaka yi kawai jona ta zaka yi ta cigaba saboda shi ma wannan abin da kai yana cikin ibada amsa kiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to fa kaga shi yasa aka ce mana ko mai akdari ma ya kawo mana wannan ko yace wanda yaji an kira sunan Annabi sallallahu alaihi wasallama ko yana sallah ne sai masa salati to ba komai a kansa wato ma'ana ko mi kake yi ka amsa kiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama in ka ji an ce Muhammadu ka ce Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a cikin komi kake saboda wai ka amsa kiran nan to shi yana gaya maka cewar idan kana neman abu ka rasa abu to wataƙila a wajen kiran kan nan a wajen neman ne baka amsa kiran Allah ba ko baka amsa kiran Annabi Muhammadu ba amma in ka amsa kiran Allah ka amsa kiran Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to shikenan Allah zai amsa maka abinda kake nema kaga anan da shi yace idan kana neman abun nema to sai malam yake ga maka cewa abin da kake nema din ta yadda zaka neme shi na farko shine ka amsa kiran Allah ka amsa kiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine abu na farko da zaka yi duk inda Allah ya bada umurni kana wurin duk inda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada umurni kana aikatawa duk inda Allah ya hana baka yi baka aikatawa duk inda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana baka aikatawa sai ka zo ka nema a wajen Allah sai Allah baka ko sai ka zo ka roki Allah sai Allah ya amsa yace mana inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an muzajjun ala lil insani al kamil wal kulku al azim faqad athna alaihi al qur'an al karim wa innaka la ala kulkin azim waja'alahu al mawla subhanahu wa ta'ala uswatun hasanatun fil alamin laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju allaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha katira yace mana inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle annabi siyada mace Allah subhanahu wa gare shi anamudajun a'la lil insan shine abun misali abun lura a wajen dan adam shine madaukaki a cikin mutane gaba daya alkamil cikakke wal kulkul azim wanda kuma Allah ya bashi wato halaye masu girma faqad athna alaihi alquran alkarim lalle alqur'ani mai girma yayi bi annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah yake cewa wa innaka la ala kulkin azim wallahi ya rasulullahi kai din kana kan wasu halaye masu girma waja'alahu almawla subhanahu wa ta'ala uswatun hasanatun fil alamin sanan Allah tabaaraka wa ta'ala ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama abun koyi kyakkyawan koyi ga dukkan talikai saboda haka shi sai alqur'ani yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun ko uswatun hasanatun liman kana yarju allaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha katira lalle ya kasance a gare ku a cikin annabi sallallahu alaihi wasallama kuna da kyakkyawan koyi a cikin sa ga wanda yake kaunar Allah da ranar lahira sannan ya ambaci Allah da yawa anan har yanzu dai malamin shari'ul lubbul lubbin nan mai lubbul lubbi yana ga mana cewa ya za a yi kai addu'a ne ya za a yi ka nema ne to sai yake ga maka hanyar da ake bi a nemi abu hanyar da zaka bi ka nema hanyar da zaka bi kai addu'a har Allah ya amsa maka ta ina ne sai ya ce maka annabi sallallahu alaihi wasallama shine babban misali madaukakin misali ga dan adam babban misali madaukakin misali ga dan adam abinda mutum zai kwafa zai gani shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine al-insanul kamil shine dan adam cikakke wanda bashi da tawaya ta ko ina annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine cikakke amma kowa da ka gani ragegge ne ba annabi Muhammad bane sallallahu alaihi wasallama dole zaka samu akwai inda ya ragu amma banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya cika ta ko ina zaka samu mutum idan ka gani shi kace kai wane kan gashi nan kai wane kyakkyawa ne sai dai guntu ne ko wane kyakkyawa ne sai dai dogo ne ka gani ya samu inda ya samu naqsu inda ya samu raguwa wane ya iya abu kaza sai dai amma bai iya abu kaza ba dole zaka samu akwai inda yake da tawaya to banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama shine al-insanul kamil shine cikakken mutum to wannan cikakken mutum shine zaka yi koyi da shi shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan halayensa masu girma ne dalilin haka Allah tabaaraka wa ta'ala yayi bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace wa innaka la ala kulkin azim lalle wallahi kai dinnan ya rasulullahi kana kan wasu halaye masu girma to ashe idan kana so Allah ya amshi roƙonka Allah ya biya buƙatarka idan ka roƙe shi to dauko halayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama sune halayenka kai koyi da halayen annabi sallallahu alaihi wasallam sai kai roƙo sai Allah ya amsa roƙonka sai ka nema sai Allah ya baka saboda haka halayen annabi sallallahu alaihi wasallam wasu girman nan sune ake so kai koyi a ciki yace sannan Allah tabaaraka wataala ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama abun koyi kyakkyawan koyi ga dukkan talikai kisa alqur'ani yace mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah katira. Lalle kuna da kyakkyawan koyi a cikin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ga wanda yake roƙon ga wanda yake kaunar samun Allah tabaraka wa ta'ala da gidan lahira kuma ya ambaci Allah da yawa. To wai idan zaka nemi abu kamar yadda muka bada dazu ne, idan zaka nemi abu kamar yadda shi yace idza qalibta matlaban adimta, idan zaka nemi abun ne ma ka rasa. To abinda zaka neman guda biyu ne kawai, abun neman ka guda biyu ne, ko dai na duniya ne abun ko na lahira ne, kawai shi ne abun da kake nema. Abun da zaka samu a duniya ne ko kuma abun da kake so ka samu a lahira ne, ɗayan biyu ne a cikin neman ka. To idan dai zaka yi wannan neman a cikin waɗannan abubuwa guda biyun, shi yasa aka ce maka kana da kyakkyawan koyi cikin Annabi sallallahu alaihi wasallama ga wanda yake kaunar samun Allah. Ai kana kaunar yardan Allah ne, Allah ya yarda cikin abin da kake nema na duniyan ne ko na lahira, kaga yarjullah kenan, kana irja'i ne, kana son Allah ya karba ne ko so kake Allah ya karba ai duk abin da kake nema ko na duniyan ne ko na lahiran ne, abin da kake nema Allah ya karbi abin shi ne abin da kake so. Idan kana neman duniya, in Allah ya yarda ya karba ya amsa sai ka samu duniya. In kana neman lahira, nan ma idan Allah ya yarda ya amsa maka sai ka samu lahira. To saboda haka kana da kyakkyawan koyi cikin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ga wanda yake kaunar samun Allah tabaraka wa ta'ala, ya samu Allah, Allah ya masa yadda yake so a rayuwarsa ta duniya ko Allah ya masa yadda yake so a rayuwarsa ta lahira. To ta ina zai biyo? Ya biyo ta wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Idan ya biyo ta hannun Annabi sallallahu alaihi wasallama, to sai ya samu abin da yake so ya samu din. Sannan bayan ya biyo ta hannun Annabi sallallahu alaihi wasallama, me zai yi? Sai Al-Qur'ani ya ce wa zakara Allah katira, ya ambaci Allah da yawa, ya ambaci Allah da yawa. Ashe sirrin neman abin da kake nema, addu'a kake yi, neman kuɗi kake yi, sirrin samunsa a duniya kake nema, lahira kake nema, sirrin samunsa shi ne zikirin Allah wa zakara Allah katira. Bayan ka yi koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da kake nema din, kana koyi da Annabi ta kowanne ina an same ka ga halayen Annabi sallallahu alaihi wasallam iri kaza, kai ma kana koyo a ciki. Ga yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da mutane, kai ma kana koyo a ciki. Ga ibadodin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi, kana kokarin yi a ciki. Ga mu'amala da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna yi da mutane, kana kokarin yi irin wannan mu'amalan kai ma. Duka yi waɗannan saboda ka samu Allah ya karba neman da kake yi, addu'ar da kake yi ko nema da kake yi. To duk da kai waɗannan, babban maganin da zai haɗe maka ka samu shine wa zakara Allah katira, ka ambaci Allah da yawa, ka ambaci Allah da yawa. Bayan an samu koyi, kyakkyawan koyi a wajenka, kai koyi yadda ya kamata, to abu na ƙarshe da za ka ƙara da shi sai buƙatun su biya shine ambaton Allah da yawa, wa zakara Allah katira, ka ambaci Allah da yawa. Ambaton Allah shine zikirin Allah. Duk abin da kake nema na lahira ko na duniya ko na ma menene, ambaci Allah da yawa, kai zikirin Allah da yawa, sai Allah ya amsa maka. Ka ambaci Allah da yawa, sai Allah ya amsa maka, sai Allah ya amsa maka, kai zikirin Allah da yawa. Menene zikirin Allah? Zikirin Allah, ambaton Allah shine ka kira sunan Allah da bakinka da zuciyarka da gaɓoɓinka, duk ya zama kana ambaton Allah a cikin komai naka, kana ambaton Allah a cikin komai naka. shi yasa Allah yake jiya mana cikin hadisul qudsi cewa man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa man zakarani fi mala'in zakartuhu min mala'in khairun min mala'ihi wanda ya ambace ni a cikin ransa zan ambace shi a cikin zati na wanda ya ambace ni a cikin jama'a masu yawa zan ambace shi a cikin jama'ar da tafi jama'arsa to ashe sirrin neman abin nema bayan kai koyi cikin halayen Annabi sallallahu alaihi wasallama shine zikirin Allah kana yawan istighfari kana yawan salatin annabi kana yawan la ilaha illa Allah tunani sallallahu alaihi wasallam ya ga mana afdalu zikri la ilaha illa Allah nau'in zikiri yana da yawa amma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mabibicin zikiri shine la ilaha illa Allah to kana ambaton Allah da yawa din nan dalilin haka tunda Allah yace ya ayyuhal ladzina amanu zkurullaha zikran kaseeran ya ku wadanda kuka imani ku ambaci Allah ku yi zikirin Allah da yawa to wai Allah idan Allah yace abu yana da yawa kan ya yawan abu yake ne ya za a gane yawan sa kaga ba za a gane yawan wannan abu ba to saboda haka ambaci Allah da yawa Allah yace to wannan ambaton Allah da zaka yi da yawa shi zai jawo bukatunka sai su biya saboda kai ka shagaltu da Allah tabaaraka ta'ala baka shagaltu da bukatunka ba baka shagaltu da komai ba da Allah ka shagalta sai Allah ya biya maka bukatun sai Allah ya biya maka bukatun da kake da su kana zikirin Allah da yawa ka zama zakiru kenan bi ambaton Allah sosai kana zikiri sosai izzigifari salatin annabi la ilaha illa Allah kana yin su da yawa da kake yin su da yawa har ka zama zikirin nan shine abin da yake cikin zuciyarka gaba daya ba komai a zuciyarka sai Allah tabaaraka ta'ala Allah ne tabaaraka ta'ala cikin zuciyarka saboda shi kake tune da shi shi kake ambaton sa a cikin kowane halin da kake ciki idan aka maka marar dadi Allah zaka ambata idan aka maka mai dadi Allah zaka ambata kai ambaton Allah ne sha'aninka gaba daya to waya za a yi ka zo kana nema kuma Allah ya halaka ta yaya babu in ka nema sai ya baka in ka roka sai ya amsa in ka nema sai ya baka in ka roka sai ya amsa maka saboda kai zuciyarka ta kare ba wani abu a cikin ta in ba Allah tabaaraka wa ta'ala ba ambaton sa kake yi gabbanka sun yi zuciyarka ta yi harcinka yana kan yi bai daina yi ba to wanda yake irin wannan matsayin shine idan ya roki Allah sai Allah biya bukata tashi daya ba tare da an sha wata wahala ba yana daga hannun sa hakan nan sai ya shafa kawai shikenan shikenan sai bukatun ya biya sai bukatun ya biya yana jin yana son abu ko yana neman abu saboda shi da Allah ya shagalta ba da wani abu ba sai bukatun ya biya sai abun ya zo a mulamu shemu shewu aliyu harazimi radiyallahu an yana cewa shi ba wani abu da yake shiga cikin zuciyarsa babu abu sai Allah tabaaraka wa ta'ala shine a zuciyarsa ba wani abu da yake shiga cikin zuciyarsa in ba Allah tabaaraka wa ta'ala ba zikirin Allah yake yi a kowane halin sa wata ran sai aka zo za ka yi yara makaranta sai ya zama babu motar da za ka yi su makaranta motar ta lalace shehin Moshi Ali Arazimi radiyallahu anhu sai aka zo ga masa ga takar maka Allah yau ba motar da za ka yi yaran nan makaranta motar ta lalace da aka fada masa sai ya ji a cikin zuciyarsa mota mota ya ji a cikin zuciyarsa ah yana jin mota a cikin zuciyarsa sai aka kawo motar har gida sai aka kawo motar kawai zabuwa fil kawai aka kawo ta aka ce gashi saboda wannan motar za ta shiga tsakaninsa da Allah tabaaraka wa ta'ala sai aka kawo ta
bai daga hannunsa ma ya roki Allah ya ce Allah a kawo mota ba saboda shi Allah tabaraka ta'ala yake ambata a cikin komai a cikin kowane yanayi saboda haka zikirin Allah nan da yake yi zikirin ne ba wani abu da zai sa ai zikirin sa in ba Allah ba amma kai zikirin da kake yana da yawa ko wanda ba da Allah ba ko kana zikirorin da yawa ka ambaci wancan abun ka ambaci wancan abun zuciyar duka ba ta da wasu zikirorin da ba Allah ba to a ce da zuciyarka iya Allah ne take yake shiga cikin ta Allah kawai kake ambata duk abun da yazo zai shiga ba ko ba ba ko ban wannan abu to wancan abun da yake kokarin shigan yana ruwa Allah zai fidda shi wato za a biya bukatar ke to in ka ambaci Allah da yawa sai Allah ya biya bukatar ka kai ambaton Allah da yawa ka shigaltu da Allah tabaraka taala a cikin komai naka ka zo kana neman abu ka gani in Allah bai biya bukata ba zai biya maka bukata saboda babu wani abu a cikin zuciyarka sai Allah tabaraka taala amma ka zo kana sallah kana zikirin sana'ar da kake yi ba Allah kake zikirin sa ba ko kana zikirin wani abu da ya dame ka a lokacin yanzu dai bari mu samu a idan da sallar nan nayi kaza nayi kaza nayi kaza baka ambaton Allah a ciki ambaton wanda mu wanka kake yi kawai kana jan wurdodin ka ko kana ja a baka a ce in go ka je ka ja kafa kaza in kai addu'an za a amsa maka in dai kai wannan abun za a amsa maka sai ka je kai sai ba amsa ba sai ka ce ni ba an bani wurin nan an ce in dai nayi shi an gama kuma nayi ba ban ji ba to ai kai din ne matsalan kai ne matsala ai ba wurin din ba nake da matsala kai ne watakil kana wurin din ko kana a jan abin da aka baka ga jan nazarinka da tunaninka ma bai zo kan abin da kake jan ba baka zikirin abin da kake jan ma shi kansa balle kuma wani abu balle Allah tabaraka wa ta'ala kai dai hannunka ne kawai yana jan abun ka ga amma zuciyar ba ta zo wajen ba to abin da ake so in zaka roki Allah ya zama kana ambaton Allah nan har cikin zuciyanka ba wai bakinka ne kawai da hannunka kawai yake jan abun ba shi yasa bayin Allah da suka shagaltu da Allah tabaraka wa ta'ala idan ka zo ka rika ce su maka addu'a su roka maka Allah suna dagawa din nan da ka gani sun daga sun shafa din nan to abin da suka yi shine sun roki Allah kuma Allah ya san ba komai a zuciyarsu sai shi sai ya amsa amma kai ka cika zukatanka da zikirorin wasu abubuwa sannan kuma ka roki Allah ka ga shiru ka ce ya akai ka ga shiru ta ba kai zikirin bane da yawa saboda haka anan dai idza qalibta matlaban azimta idan kana neman abun nema ka rasa abun to abun neman da kake nema abun da ake so ka ga maka shine ka nemi Allah tabaraka wa ta'ala a cikin komai naka ka ambaci Allah bayan ka yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin halayenka cikin ayyukanka to ya zama zikirin Allah tabaraka wa ta'ala shine babban aikinka sai ka nemi abu saboda ka shi zakiru duk abin da zai nema a cikin zikirinsa yake nema baya manta Allah tabaraka wa ta'ala a cikin zikirinsa gaba daya yana ambaton Allah ne a kowane lokaci wa min ajmali wa ashfari wa ashrafi ma warada anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ana ahli baitihi at-tahirin wa ashabihi al-muslimin at-talabu billah wa ad-du'a min ajli kulli hajatin bashariyatin ma lam takun qati'atu rahimin wa la isqin yace wa min ajmali mafi kyau wa ashrafi mafi daukaka ma ware da abin da aka rawaito anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga annabi tsiya da mutane Allah su tabbata a gare shi wa an ahli baitihi at-tahirin da iyalan gidansa tsarkakakku wa ashabihi al-muslimin da kuma sahabbansa masu kyautatawa at-talabu billahi shine an rawaito cewa abin da yake wajensu shine nema tare da Allah tabaraka wa ta'ala wa du'a min ajli kulli hajatin bashariyati da kuma yin addu'a a cikin dukkan wani abu na bukata na dan adam malam takun qati'at rahimin matukar bata kasance
yanke zumunci ba wala ismin ko kuma sabo ba faqad qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbata gare shi yace la yas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha hatta yas'alu sha'asin alihi idan qata annabi sallallahu alaihi wa sallam yace dayan ku ya tambayi Allah tabaraka wa ta'ala buƙatar sa gaba daya har ma a ce idan wato kasan takalmin sa ne ya cire ko hancin takalmin sa ne ya cire ya yanke to ya roki Allah ya tambayi Allah tabaraka wa ta'ala ba tambayi wani ba fa qala sallallahu alaihi wasallama annabi da ranci Allah subhanahu gare shi yace la yasala ahadukum rabbahu hajatahu hatta yasalahu al-milh dayan ku ya roki Allah tabaraka wa ta'ala cikin bukatar sa har ya tambaye shi gishiri gishiri ne da zai barbada cikin abinci da zai ce tambaye Allah wata yasaluhu sha'sun alihi idan qatar ya tambaye Allah tabaraka wa ta'ala idan takalmin sa ya yanke yana so takalmin ya hadu ya roki Allah a ciki to a wannan wajen yana gaya mana cewa mafi daukakar abin da aka rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallama da iyalansa masu tsarki da sahabban sa masu kyautatawa at-talabu billahi nema da Allah tabaraka ta'ala zakai nema amma da Allah tabaraka ta'ala zaka nema ba da wayonka zaka nema ba ba da dabaranka zaka nema ba ba da iyawarka zaka nema ba idza talibta da shi yace idan zaka nema to at-talabu billahi neman da Allah zaka nema ka nema da Allah ba da iyawarka ba ba da wayonka ba ba da dabarunka ba ba da komi ba kana nema amma da Allah kake nema ba da wani ba kaga kana je a cikin neman ka kai shirka kenan kana nema amma kana shirka a cikin neman to ba zai samu ba kenan abin da kake nema ka nema da Allah tabaraka wa ta'ala idan Allah ne a gabanka Allah ne a cikin nemanka kana da bukata to ka san Allah ne mai wannan bukatan ba wani ba ba wanda yake sai maka wannan bukatan sai Allah tabaraka wa ta'ala to kai ta zikiri kawai shine aka fara mana cewa wa zakarallahu kaseeran ba ka mace Allah da yawa to kana da bukata bukatar kana zo ta biya to ka kira Allah man ka gani ka kira Allah ka gani ka ta zikirin Allah ka gani in ba ta biya ba zikirin Allah zaka yi da yawa sai bukatar ta biya amma ba kana zikiri da baki zuciyarka kuma tana zikirin wani ba fa zikirin duka zaka yi ka ambaci Allah da zuciyarka da bakinka da gabobinka ka gani in Allah bai biya bukatan ba Allah zai biya at-talabu billahi nema da Allah tabaraka wa ta'ala duk neman ka cikin Allah ne kawai kake nema kai ba ka shirka a cikin neman ka wani dan Allah ka taimaka a'a wani dan Allah ka mini to ka ga Allah mana Allah zai ga wani ai ko in ka ga Allah Allah zai ga wani ta inda shi ba bai sani ba shi wani Allah zai ga masa kuma dole sai zuwa maka saboda in zaka nema kai zikirin Allah da yawa kawai Allah zai biya Allah zai maka sannan su bayin Allah nan su ne wanda addu'arsu na kowane bukata na dan adam da suke da shi tunda zikirin Allah za su yi ambaton Allah za ka yi a kowane zai addu'a ba Allahumma kaza kaza zai ce bane ko Allah zai kira ko ko rabbana kaza kaza sunan Allah ne zaka fara da shi inda ko me ya Allah ka mana kaza Allah kake kira to Allah nan da ka kira zai ji ka zai amsa maka idan shi ka kira amma ka ce ya Allah ka mana kaza amma zuciyarka tana kiran wani tana ambaton wani tana ganin bukatar a wajen wani wani mai zai maka ba Allah ba ya Allah da kake bara na bakin na ƙarya ne ba na zuciya bane to ka kira Allah ka ambaci Allah nan da gaske har cikin zuciyarka na dukkan bukatanka na dan adam kace rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan misali Allah baka mai kyau a duniya to rabbana atina da ka fadan har zuciyarka rabbun shine rabbunka gabobi kama kuma haka suka nuna to idan ka kira shi kuwa zai amsa saboda haka dukkan bukatun su Allah zai amsa musu matukar basu kira Allah a cikin bukata ne yanke zumunci ba Allah ba zai amsa wannan ba qadiyatu rahimin ka roki Allah ya yanke zumunci Allah ba zai yi wannan ba wala ismin ko sabo Allah ba zai amsa wannan addu'a ba amma wani anan zai ce a to yana amsawa a ba amsawa yake ba istidraji yake kama ka Allah zai yi kai ne kana zo dan uwanka sai ka je kai roƙon Allah Allah ya lalata shi ko abin da yake samu Allah ya talauta shi sai Allah ya talauta shi kuma sai kai zaman yau addu'an da kai nan ne ya jawo a kai din ka shiga bala'i ne ka jira kuma zai zo same ka ko kuma a mummuna aiki kake yi kake so kai sai a ji ayi addu'a kai a aikata mummuna aiki cikin addu'a kuma ga biyan bukata to ba ta biya ba ko ta biya kuma in ka jira ka bi ta hankali zaka gane mata biya ba saboda haka sai ya ce mana anan Ali sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa mutum idan zai roki Allah ko takalminsa ne ya tsinke ya roki Allah ko takalminsa ne ya tsinke kaga shine abu wai da ake ganin sa a can kasa ko kana tafiya sai takalminka ya tsinke to ka roki Allah Allah takalmina ya tsinke anya kuwa akwai wanda yana irin wannan abu ka roki Allah takalminka ya tsinke ka daga hannu ka zauna ka ce Allah takalmina ya tsinke kana roƙon Allah ina ga ba zai wahala ko amma ne sallallahu alaihi wasallam ya ce ko takalminka ne ya tsinke ka roki Allah ya gyara maka takalmin Allah takalmina ya tsinke wani ya ji kana roƙon nan ma zai ce wannan ba shi hankali ba ko ba ga bane ba ka ji ba wai cewa shi Allah ya takalmi sai ya tsinke ka ji ba ya za a yi kana so kana bana irin haka ka ambaci Allah a cikin koman ka kawai duk abin da ya same ka mayar masa daman nasa ne kaga mafi kankanci kenan a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ɗayan ku idan ya zo zai ci ko abinci ne ya rasa gishiri ya roki Allah ba shi gishiri ba roki wani ba ya roki Allah ba shi gishiri da zai zama barbada kai irin wannan zikirin shi ake so kai hankalinka ma ba zai kawo nan ba irin abin da aka faɗa yanzu nan ba hankalinka ma ba zai kawo ba sai dai ka tashi ka je ka tambayi wani ya Allah wani kana da gishiri ne ka bani zan zuwa zan kara ha ba za ka roki Allah ba ka gishiri ba sai ka kira wani ya ba ka gishiri to ana an kawo maka abun kasa ne saboda a gwada maka cewar ya zama Allah tabaraka wa ta'ala shine abun neman ka ba wani ba Allah ne abun neman ka ba wani ba a cikin bukata komin kankantar ta ko ya take ka roki Allah sai Allah biya maka baka yarda Allah zai yi bane kake ga abun yayi kadan saboda haka ba za ka roke shi ba sai ka roki wani in ka da Allah ne mai roke shi wani kawai ba gishiri to kama zikiri gishiri zai zo kawai takalmin ka tsinke kama zikiri zai dinku eh shine abin da ake so a faɗa mana nan to saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk abin da ka rasa komai kankancin sa ka roki Allah tabaraka wataala sai Allah ya biya maka to saboda haka Shaykhul Islam wa Salatul Anam alaihi Ibrahim Iyas radiyallahu anhu ya ga mana cewa idza talibta matlaban adimta idan kana neman abun nema to yanzu muna maganan abun neman ne to yadda za a yi ka neme shi to gashi nan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bamu na farko dai idan an lura shine ya zama kai koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin kafin ka nema duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurni kana yi duk abin da ya hana kana yi kana haluwa sannan kana koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin halayenka kowane iri kana koyi da shi sannan in ka tashi nema ka nema da Allah zaka nema ba da wani Allah ba to idan ka zo neman sai Allah ya amsa to wannan dai wani gutsiri ne a cikin baitin nan na Shaykhul Islam wa Sa'adatul Anam Alhaji Ibrahim Iyas radiyallahu anhu cewar idan zaka nema to yanzu muna nan akan idan zaka neman ne abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan sa abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya sa mu gane abin da shehu yake so mu gane a cikin waɗannan baituka nasa masu albarka, albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mujizarsa, albarkacin shehu Tijani da karamarsa, albarkacin shehu Ibrahim da faidarsa, albarkacin Al-Qur'ani da ayoyinsa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Mubarak wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil-haq al-hadi ila siratik al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin.